أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأهك بركة من الشجاعة وأن مسلاتي ميتارة بركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبدا كراتمنا عمدة الأحكام والنفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأن شني درس سمنا دري أتكن كراتمنا للتايهن muna sha biyu ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yake daidai da 28 ga watan 8 a kalandar Bature 2023 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan annuzura addawar yau da iko Allah zamu tashi babi sabo shine babi wanda zai mana bayani akan al-qada shine zartar da hukunci wa'ansu ɗan abubuwa da naso mu dan fa'idan tira shi akan babi wanda ya gabata kan mas'ala ta addawal kamar yadda muka yi bayani mas'alar addawal shine mutun ya lazumta wa kanshi abinda bai kasance wajibi ba a gare shi ba ya aiwatar da shi albarkacin ko zai samu wani abu imma ya kasance mu'allaq mutun yana tunanin zai samu wani abu ko yana son ya samu wani abu ko ya shiga wani abu wanda ya daburta mai lisahi yana nema ubangiji ya yaye mai a lokacin nan mutun zai nema zai yi kudirin ko yayi addawal idan Allah ya yaye mai abin da yake ciki ko kuma idan Allah ya bashi kaza zai yi kaza to wannan shine ake kira kan addawal shi kuma ana bai da wata lafazi ko wata kalma ko wata siga wanda ake kulla shi kurum madama mutun ya riga ya kudirce kaza idan na samu kaza zai yi kaza kurum ya cika yayi addawal bai da wani wata siga wanda zai amfani da ita wurin kulla shi sabanin sauran uqud ko sabanin sauran ibadu labudda da kai wa'an siyar wanda idan bawa idan zai yi su to da kai sigar da zai yi kamar misalin sai da sayarwa da kai siga ta al-ijab wal qubul dar ma'armi da kai siga ta al-ijab wal qubul amsa wannan tambaya da karba kuma idan muka leka zan mu gani mas'ala ta addawal ita ba a yin ta in ba ga Allah ba duk wanda yayi addawal ba da Allah ba to tabbas yayi shirka kamar yanda Ibn Taymiyyah yake bayani yake cewa hakika malamai sun yi ittibaki akan bai halatta ga wani da musulmi yayi addawal da wani wanda yake kuma bayan Allah a haka mas'alar da muka tattauna akan ta kan hukuncin shi ainihin addawal din mun yi bayani akan malumai sun kaskashi biyu da kowa inda suke ganin shi akan tabbas yin addawal abu ne wanda yake makruhi abinda ba a lazumta maka bane ba ka zo ka dora wa kanka dalilin haka ka lasiya ma mazhabin imamu Abu Hanifa da imamu Shafi da imamu Malik afwan mazhabin imamu Ahmad bin Hanbal da imamu Shafi da imamu Malik kamar yanda muka yi bayani a can baya su sun ta akan yin addawal abu ne wanda yake makruhi amma dai mazhabin imamu Abu Hanifa ya ce akan yin addawal abu ne wanda yake haramu ya kawo dalilan shi akan hadisi wanda muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kamar yanda shi ma imamu Shinkidi ya rajaha wannan magana yake cewa tabbas yin addawal abu ne wanda yake ba makruhi wanda abu ne wanda yake da haramu kasancewar a shine ake iya fahimtar wane ne wake wanda yake marwaci abinda ba ya iya ba ya dora wa kanshi ko abinda da baya yi ya dora wa kanshi na daga ibada kuma daga cikin abubuwan da zan iya fahimta fa'idantuwa da su kan mas'ala ta addawal ba mutum wanda ba mukallaf ba addawal bai tabbatuwa a kan shi kamar yadda ibada ba ta tabbatuwa he ga wanda yake mai hankali baligi wanda ya balaga ya san ayin da yake yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana akan mutane guda uku an dauke musu alkalami yace na horkon su shine mahaukaci har sai ya holhodo daga haukan da yake haka mai barci har sai ya tashi daga barcin da yake haka shi ma yaro har sai ya balaga kina addawal yana tabbatuwa ne ga wanda yake mukallaf kuma mun kawo hadisi na Umar wanda yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addawal zai i'tikafi tsawon yini ko kuma tsawon dare a cikin jahiliyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ka cika addawal inka wannan shike nuna mana kaguri ma yana iya yin addawal idan yayi kuma lokacin da ya musulunta wajibin shi ne ya cika wannan addawal din da yayi kamar yanda ya gabata kuma malamai sun kasa mas'ala ta addawal zuwa kashi guda biyu zuwa kashi daban-daban da kai annazarul mubham wanda mutum misali yace in Allah ya bashi kaza zai yi addawal amma dai bai furta ba abinda zai aikata ba shine ake kiran shi da annazarul mubham wannan shi kuma a wannan halin da mutum yayi shi wajibi ne ba yayi addawal din ba amma dai wajibi ne sai yayi kafara kafara irin kafara ta rantsuwa shine kamar yanda hadisin Abdullah ibn Abbas ne da hadisin mauqufi ne yake cewa kafaratu nazar ila idza lam yusamma kafaratu al-yamin kafara ta addawal idan ba a bayyana ba abinda zai amma dai an dau kudir an dau niyyar yin wani abu idan Allah ya ci ga wani abu ko kuma an dau niyyar haka kurum wani zai yi kaza amma dai bai bayyana ba kazan da zai aikata ba to zai yi kafara ta rantsuwa kuma da kai daga cikin nau'ikan shi da kai addawal wanda mutum wanda zai yi a halin yana cikin hushi ko wata rigima ta hada su da wani abu da wani ya ringa cewa idan an yi kaza zai yi kaza shi ma wannan shi ma hukuncin shi da hukuncin nazarul ruham dukkan su dai ne idan bawa yayi to zai yi kokari yayi ya yi kafara ta rantsuwa ita kuma kafara ta rantsuwa a cikin kitabul aiman ai mun huce ta ko wanda muka yi bayyana yanayin yanda mutun zai yi kafara sai annazarul mubah shi wanda yake halak wanda mutum misalin zai ce a idan Allah ya bashi kaza idan ya samu kaza ko kuma a ya dora wa kanshi zai ci da wani ko zai sanya kayan wani ko ba zai sanya kayan kaza ba to wannan idan mutum idan ya aikata wannan malamai sun yi sabani akan shi sun ce akan a idan mutum yayi irin wannan addawali na abin da yake halaka ne da amma ko kai ko ka kasa ko ka shiga ko ka kai yace a wani na dau addawali na shiga mutan wani kaga wannan abu ne wanda da amma wanda yake muba an halatta maka ka shiga ko ka shiga duk wasa daya shi kuma al-mubah shine abin da aka baka zabi kai ko kai idan kai ba wani wannan hali dai zaka samu ladan wannan abin da aikata in ka karkata shi zuwa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan ka nima albarkacin wannan abin da kai ka samu karhin da zaka yi wata ibada ko wani abu makamancin haka amma dai abin da yake zabi ne a gare ka kai ko kai wannan idan mutum idan yayi addawal din shi jamhurin malamai daga cikin Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya sun ce akan babu wani kallo akan wannan abin yayi kai duk wasu daya sai dai wannan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan labudda yayi shi kuma idan ba yayi ba labudda ya kasance yayi kafara wanda take tarantsuwa amma dai jamhurin malamai sun ce akan idan ya ce za ya shiga ko ba ya shiga ba duk abin da yake mubah a gare ka idan kai addawal akan shi to babu wani abu akan ka wurin jamhurin malamai amma dai mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan wajibi ne ya cika shi idan kuma ba ya cika ba to wajibi ne ya yi kafara ta rantsuwa sai daga cikin nau'ikan addawal mutumin da zai yi addawal akan za ya yi wani aiki na sabawa ubangiji kamar misalin yayi addawal idan ya samu kaza ko kuma ya dora wa kanshi kurmihi ya ja giya ko sai yayi zina ko sai yayi kaza to shi kuma wannan la yahillu alwafa bihi bai halatta mutun ya cika wannan addawal din da wannan kuma isma'il malamai ne da kai malamai sun yi magana kuma akwai hadisi ma ba wanda muka karanta sati da ya gabata inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda yayi addawal zai saba wa ubangiji to kada ya saki ya saba wa ubangiji sannan daga cikin nau'ika na addawal da kai addawal na mutun yayi shi dan da'a sawa'un ya kasance da'a mutlaqa ko kuma mu'allaqa idan an ce kaman misalin bangaren bauta mutun zai yi wa Allah wata ibada wanda take ta nafila wanda ba baya daga cikin abinda aka farlanta mi to wannan idan mutun idan yayi wannan imma ya kasance addawal ne wanda yake mu'allaq ko kuma ya kasance addawal ne wanda yake mutlaq idan an ce mutlaq kurum ina zaune in ce da yanzu daga an yi da sallar isha'in nan na dora wa kaina kun dora ba amma ni na dora wa kaina zan yi raka'a guda hudu a cikin wannan masallacin kaga addawal ne dora wa kaina to shi wannan shine ake kira da an-nazarul mutlaq idan an ce al-mu'allaq shi shine misalin in ce idan Allah ya hudda ni daga wannan masallacin lahiya Allah kiyaye wata tarzoma da tashi in ce Allah idan ya hudda ni lahiya to zan yi mai kaza wannan shine ake kira da an-nazaru al-mu'allaq to shi kuma wannan shine malamai suka yi bayani yake cewa to wajibi ne idan mutum idan yayi wajibi ne idan ya kasance da'a ce labudda mutum ya cika shi wannan shine hadarin jamhurin malamai in dai biyayya ce zaka yi wa ubangiji wata ibada ce ka dora wa kanka to labudda sai ka cika ta sawa'un ya kasance mu'allaq ko kuma ya kasance mutlaq sai masala ta gaba ga wanda yayi addawal din amma dai bai da ikon da zai cika wannan addawal din misalin ya ce zai yi kaza shi kuma shi ya san da bai iya wannan abin da ya dora wa kanshi to wannan shi kuma masalan shi hukuncin shi dalilin hadisin Uqba bin Amir yake cewa kafaratun nazr kafaratu yamini shi wannan kurum kafara zai yi irin kafara ta rantsuwa idan ya gaza cika wannan addawal din misalin yace zai yi azumi idan Allah ya bashi kaza din kamar addawal ne mu'allaq ko kuma ya kasance mutlaq yace kurum zai yi kaza zai ma Allah azumi guda 10 a irin wannan yanayin da ake ciki ga zahi ga kaza sai ya gaza to wannan to mi zai yi zai yi kafara ta rantsuwa wannan shine hukuncin shi sai masala wadda muka kawo bayani akan ta misalin wane ne addawal yace zai bada dukkan duke shi mun garanta hadisi kwatankwacin haka to shi kuma wannan kamar yanda muka bayyana a wancan satin malamai sun yi bayani akan a'a ba duka duke shi zai bada ba za a yi kiyasi yanda ake hutar da wasiya sulusun dukiya ƴanciyar in dukiya haka zai hudda ko da yayi addawalin to wannan ya warware kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana amsika alayka ba'du malika ka rike wani bangare ne daga dukiyarka baka bada ta bada ka ba saboda kai ma kana buƙatar wannan dukiyar sai masalan wanda yayi addawal alhalin bai da abin da yayi addawal ya akan shi misalin ya ce wani in dai insha Allah zan nayi na dora wa kai na yawanin zan baka mota kaza mota iri kaza shi ma bai da mota ko ba dalilin samun ta to kaga wannan kaga idan yayi wannan addawal kamar hayaniya ne yayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na baya wanda muka karanta manzo Allah yake cewa laysa ala ibni adam nazarun fi ma la yamliki babu wani addawal akan dan adam akan abin da shi bai da shi bai mallake shi ba ina tunanin wannan dai su ne dai kai mas'ala ta misalin mutun yayi addawal akan wani abu wanda ibada ce kuma tana tattare da ta ibada ce ta hadu da al'ada a wannan hali idan mutun ya hadu to za a ce me sarayar da abin da yake al'ada ya rike ibada kamar misalin wanda yazo yan uwar shi ta tambaye shi ya tayi tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tayi addawal za ta tahi harami za ta tahi ka'aba za ta tahi a kawa kuma ba tare da takalmi ba yace mata a'a ta hawo abin hawa ta isa ta tayi ibadarta amma ni hira a kawa ba takalmi duka wannan amira tsige saboda ba a dora mata ba abu ne wanda yake na al'ada baya daga cikin ibada wallahi ta'ala alam sai karatun mu na yau malaiki cewa babul qada babu wanda yake mana bayani akan hukunci shi kuma qada a harshen larabci shine ake cewa shine malaman lugha suke cewa ihkamul amri wal faragu minhu shine a tabbatar da wani al'amari wane yana da an kawo abubuwa ana rikici akan abubuwa guda biyu to yanda za a tabbatar da wannan abin shine ake kira da al-qada shine kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu fusilat faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn ai ubangiji sai ya tabbatar da ko ya zartar da saman nan a cikin kwanuka sama guda bakwai a cikin kwanuka guda biyu a cikin kuma bangaren malaman fiqh suna bayani idan an ce al-qada ba komai bane ba illa tabyinu al-hukm ash-shar'i wal-ilzam wa fasli al-khusumat shine a bayyana da wani hukunci na shari'a babu wani hukunci a shari'a face ubangiji ya bayyana mana ga irin abin da ya kamata a yi idan kaza ya samu sannan kuma a raba husuma da take tsakanin wane da wane shi kuma abu ne wanda yake a cikin shari'a kamar yanda ubangiji ya bayyana mana a cikin suratu sad kalkashin hikaya ta annabi daud alaihi salam suke cewa fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah bayan wa'annan mutane guda biyu sun zo hukunci a gun annabi daud karshen ubangiji yake jan hankalin annabi daud idan an kawo kara zuwa gare ka to kai kokari kai wa mutane hukunci tsakankanin su da gaskiya yace kuma kada ka bi san zuciyarka lokacin da zaka yi wa mutane hukunci haka a cikin ma'ida ubangiji yake bayyana mana wa anihkum bainahum bima anzalallahu ya kai muhammad kai hukunci tsakankanin su gulgudan abin da ubangijin kai sabakar maka na daga dalilai na shari'a ga abin da ake so idan wani yayi kaza ga hukuncin shi haka idan muka koma cikin sunna da kai hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka wutar da shi hadisa amr ibn al-as manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayyana mana izajtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan mai hukunci alkali ne aka zo ya zartar ya yanke husumar da take tsakanin wani da wani ya zartar da hukunci yayi hukunci gulgudan yanda ya samu hujjoji ya samu bayyana ya gulgudan yanda aka zo aka yi rantsuwa a gaban shi yake cewa to yana da lada guda biyu kuma idan yayi kuskure akan wannan hukuncin yana da lada guda daya sati da ya gabata mun dan yi bayani akan muje mai basharatan hadisi na farko kalkashin baba malai yake cewa alhadisu sadis was situn ba'da 300 hadisi na 366 ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وانا حديث امام البخاري يهتر نشي اتي انغنتت لتاين شكين كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور باب وند يكي منا بياني اكن اذا سكا ساسنتا اكن ساسنتي نا الظالم جزئي نا اوكو شاهي نا 384 hadisi mai lamba ta 2697 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul aqdiya babu naqdil ahkamil batila wa muhdathatil umur babu wanda yake mana bayani akan warware duwansu hukumce ko hukumce duwansu hukumce wanda aka zartar da su amma dai na ƙarya hukumcen da ba daidai ba to wajibi ne a warware su kuma dukkan wa'ansu kirkirarru a cikin ko duk wani abu wanda za a kirkira a cikin addini to ba mu cikin shi juz'i na 5 shahi na 132 hadisi mai lamba ta 1718 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha uwan mummunai yas siddiqa yarda Allah shi tabbata a gare ta wadda ta mutu a shekara ta 57 a wata wada shekara ta 58 ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani al'amari wani abu daga cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu wanda mu bamu bayyana shi ba, Allah bai sabkar ba a cikin alkur'anin shi ba, haka manzo Allah bai sabkar ba, yace fa huwa raddun tu an mayar mi wannan abin da ya kirkira, an bar mi abin da ya zo da shi can ya san yanda ya yi da shi. Haka a wata riwaya riwaya Imam Muslim wadda Imam Bukhari ya allaka hadisin, yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu hannunmu a cikin wannan aikin da ya aikata, kinan ba alqur'ani ba ba sunna ta karantar ba, fa huwa radd, an mayar mi abinci. Wannan hadisi idan muka leka shi zan mu gani yana daga cikin manya-manyan hadisai wanda asali ne daga cikin manya-manyan asal manya-manyan usul na wannan shari'ar ta musulunci, kuma kamar yadda malamai suke cewa ka'ida ce daga cikin manya-manyan ka'idodi na wannan addinin namu na musulunci, kasancewar duk abin da bawa za ya yi labudda ya kasance mutabiqan lil kitabi was sunna, labudda ya kasance abu ne wanda ya daidai da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk aikin da bawa za ya aikata matukar wannan aikin ba wai karantarwa ce ta alqur'ani ba ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to an mayar mai da kayan shi, ya sha wahala banza kuma za ya ce za a kama shi da laihin abinda ya zo da shi kage ko kirkira a cikin wannan addinin. Mun sani babu wani abu a cikin wannan shari'a face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bayyana mana shi, lokacin da aka zo hajjatul wada hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bankwana sai da ya bayyana mana, shin na isar muku da dukkan sakon da aka umurce ni isar muku, muka ce kwarai kwa, ko waɗanda suke nan wanda suka maye gurbin mu suka amsa suka tabbatar da lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sakon, menene wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana wa al'ummar shi ba a wannan matsayin da suke ciki kamun mutuwar shi, dukkan wa'ansu al'amurruka na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su, namu mu dauka mu yi aiki da shi, ba a buƙatar wani sabo, ba a buƙatar a'a wai misalin kaman wanda zai kirkiri bid'a, kamar yana ikrari ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye wani abu daga cikin sakon da Ubangiji ya aiko shi da shi, kamar yadda malamai suke bayyana duk wanda yake kan turba ta bid'a to faqad za'ama anna muhammadan qarkhanar risala, to yana tutiya ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwange ya ha'inci abinda Ubangiji yazo da shi wa iyazu billah, bai bayyana mana ba, kuma duk abinda kake tunanin a'a ai zaka aikata dan ka samu karuwa gungun Ubangijinka kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san kusanci da Ubangiji, san su burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu dauki mutane guda uku da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shigo gi suka tambaye yallan manzo Allah meye manzon Allah yake yi wanda mu ba ma gani a waje, suka bayyana ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda da yake wadi bugun shine yake aikatawa, sai dayan ya dau kudirin a'a daga yau ba zai sake jin dadin rayuwa ba, dayan yace daga yau ya nisanci shinhuda, ɗayan ya ce kullum azumi, manzo Allah da ya tashi dukkan su mu'atabar su yi, ni ga abin da na zo muku da shi, kuma duk wanda ya ce zai tsananta wa kanshi a cikin addini to addini wasu yarin jaye shi, amma dai ku leƙa ku ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kashedi, iya kashedi hadisin nan ya isa ya kasance kashedi ne gare mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka tsaya daidai abin da aka umurce ka, kai daidai abin da aka umurce ka ma manzo Allah sai ne ya sake bayyana mana faqtu minhu mastata'tu, ku zo da shi daidai gwalgwado, to kai ka dora wa kanka abin da ba a karantar da kai ba, abin da baka samu ba hadisi ingantacce ba ko kuma karatu a cikin alqur'ani ya nuna maka, ka zo ka ce zaka dora wa kanka wani yauni kurin ka tada akan ka tsaye, ka bata kudinka, ka bata lokacinka, kuma ga zanibi duk abin da bawa za ya aikata to an biyar mai kayan shi, in dai baya cikin kalkashin sunna karantarwa ta alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi idan muka leka zan mu gani a ƴan kalmomi ne ƴan kadan, amma dai abin da za a yi rubutu akan shi ba kadan bane ba,
shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wa utitu jawami al-kalam yana daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi dunkulallin kalmomi e kalma e kadan sai a zo a fassara ta a buga littattafai mujallada da daruruwa akan ta man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu idan an ce kirkira duk abinda baya daga cikin addini abinda ba karantawa Allah ba ba karantawa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka zo ka dora ka meda shi addini ka ringa tutiya ka ringa cewa a'a ai mu mun tarar da iyaye da kakanni suna aikatawa kuma mu ma muna kansu wannan kalmar ita ta sanya fa aka samu mushrikai a garin Makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa suka yi a'a wa inna ala asarihim muqtaduna mu ho muna nan ho kan mu abinda iyaye da kakanni mu suke wada kuma ko yanzu mai bid'a idan ya tashi zai kawo maka hujja akan a'a ni wa ga abinda ba ma'ahina na tarar yana aikatawa ga abinda kakan shi ya tarar yana aikatawa ga abinda iyallan gidan mu suke aikatawa don haka ba wani abinda zai sanya mu ja baya akan shi shi kuma ana ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kana cewa babanka da kai ranar kin dillanci ranar da za a zo ya ringa cewa a'a ni ho bin sa shi ba ka ringa cewa a'a shi yasa karshe ubangiji yace dukkan ku tsire musu dukkan su kai su wutar jahannama Allah kiyaye mu kenan muna iya fahimta duk abin da ya kasance akan muradin Allah ne Allah shi ya umurta a aikata kalkashin shari'a shi to abu ne wanda yake karbabbe insha Allah bawa ya kirda da ladan shi a gun ubangiji kuma duk abin da yake ya sabawa shari'a abinda aka sabkar da alqur'ani ko akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mutun ya tabbatar wa kanshi an mayar mai kayan shi ya sha wahala banza kuma ga abinda zai biyo baya na daga zulubi Allah kiyaye mu shine daga cikin abubuwa da zan iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan hadisin akwai magana ta Imam an-Nawawi yake cewa wa hadha hadithun qa'idatun azimatun min qawaid al-islam yake cewa wannan hadisi idan muka leka shi yana iya kasance mana ka'ida wanda take mai girma daga cikin ka'idodi na wannan musulunci yake cewa kuma idan muka tsaya muka yi la'akari zan mu gani yana ɗaya daga cikin jawami al-kalim ɗin dunkulallin kalmomi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake furtawa da su kuma suna da ma'ana iya ma'ana a cikin wannan addinin namu na musulunci kun gani kalkashin haka ya hada maka duk wani abu wanda bawa zai aikata kalkashin addini matukar babu karantawa babu alqur'ani ko sunna kalkashin wannan abin da yake aikatawa to an riga an mayar mai ba a buƙatar shi a cikin shari'a ta musulunci yake cewa kuma wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana bayyana mana karara mayar da dukkan wata bid'a da dukkan wani kage-kage da za a yi a cikin wannan addinin na musulunci duk abin da bawa zai kaga a cikin wannan addinin na musulunci ko tahiyya ta addinin musulunci to an riga an mayar mai ba a buƙatar wannan abin nashi wannan hadisi idan muka leka shi zan mu gani yana da kyau a ce mun harrace shi kuma ya kasance umuda ce a gare mu mu sanya shi a gaban mu duk lokacin da zan mu aikata wani abu mu tsaya mu auna mu gani shin ya dace da karantar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya dace da karantar alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai dace ba idan bai dace ba to wajibi ne a gare mu muna jijji da kai mu je washi mu kama karantar wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ku muka ce za mu biyo san zuciyar mu to zan mu ga ba daidai ba a duniyar mu da gobe kiyama kuma wannan hadisi idan muka leka da dukkan riwayoyin shi guda biyu zan mu gani yana karantar da mu akan lalle asali a cikin dukkan wata ibada da bawa da zai aikata shine al-hazar haramun ne ka aikata abinda baka da ilimi akan shi sai abinda dalili yazo ya tabbatar maka lalle wannan al'amarin wa al-Qur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shar'anta maka aikata wannan ka'ida ce wanda take babba a cikin wannan addinin na musulunci dukkan ibada aikata ta haramun ne sai abinda aka tabbatar baka aikata idan ku kace zaka bugi gabanka ka aikata to zaka yi wahala banza kuma ga zanubi kuma kalkashin hadisin kamar yanda magana ta Imam an-Nawawi yake cewa dukkan wani dalili wanda za a dauka da wani act wanda yake na ƙarya wanda yake fasit lalan act yake cewa wajibi ne a mayar da shi zuwa ga wanda yake mai hukunci a gare wanda yake mamallakin wannan abu shine dalilin da ya sanya mahallu shahir kalkashin wannan hadisin. Abin da yake so ya nuna mana, kun ga ai hadisi ne, babin da muke cikin shi babi ne wanda yake bayani akan zartar da hukunci. Idan mutum biyu suka zo a zartar musu da hukunci, to ga yadda za a zartar. Sai aka kawo wannan hadisin. Farkon hadisin da ya kawo kalkashin babin shine duk abin da za a kirkira wanda baya daga cikin addini to an mayar mu bawa. Shine yake so ya ja hankalin shi mai yin hukunci. Duk lokacin da mutum zai zamana akan ya zartar da hukunci, sai ya dauki abinda baya kalkashin shari'a ta addini ya zartar da hukunci akan shi, to an riga an mayar mai da hukuncin shi. Kuma idan aka dauki haƙƙin wani aka baiwa wani, to wajibi ne a warware mayar mai da haƙƙin nan, a bawa mai haƙƙi haƙƙin shi. Shi sanya idan ka dauka kalkashin hadisin da Imam Muslim da ya kawo, hadisin kalkashin baban da ya kawo shi, shine yake bayani, yake cewa naqtul ahkamil batila, warware dukkan wasu hukunce-hukunce wanda suke na ƙarya, aka dora su a kalkashin wannan babin. Ya kawo wannan hadisin dan ya nuna maka duk a hukuncin da za a yi in dai baya kalkashin karantarwa ta Alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa huwa batil. An mayar ma mutum kayan shi. Kuma dalili ne wannan hadisi, idan muka dauka yana bayyana mana, da akwai hadisi can baya da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci akan mutumin da yayi zina a cikin kitabul zina, a kitabul qisas, ko afwan kitabul hadd, muka kawo hadisin a cikin wannan littafin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo ya raba tsankani, ko ya raba husuma da take tsankanin mutumin da yayi zina da matar mai gidan shi. Aka zo aka ce a ai ya fanshi danshi saboda yayi zina kashe shi, za a yi ya fanshi danshi. Yace mi zai bada? Aka ce ya bada raƙuma guda 100 da baiwa guda 1. Ya dauka ya bada, daga baya masu ilimi sai suke ce mai a hukuncin wa ba haka bane ba, ita kashe ta za a yi, shi kuma danka a mai gulala a kore shi a mai nafi sana. A lokacin nan sai ya garzaye wurin manzo Allah, yace mai to a mana hukunci da Alkur'ani da sunna. Sai ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to wannan taguwoyin da aka dauka guda 100 aka amsa a hannunka da baiwarka a maida maka, yace danka kuma za a mai gulala 100, ita kuma wannan Onesi ya tafi zuwa ga ƙauyen mancan ƙabilar su, idan ta tabbatar da ta yi zina tare da wannan yaron ba ko yaron mai yaron mijinta, to a lokacin nan ya je hinta. Shi ne kawo yake cewa dukkan hukunci wanda ba hukunci na Allah ba, to tabbas za a riga yi, za a sarayar da shi matuƙar an yi hukuncin ba tare da ba Alƙur'ani ba da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka wannan hadisi idan muka dauka zan mu gani yana karantar da mu, ko dalili ne, babban dalili a gare mu akan duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin wannan addinin. Bid'an nan ba ta dacewa da abin da Ubangijinmu ya shar'anta mana, to tabbas an mayar mai kayan shi, kuma yana da lahin abin da ya aikata. Kuma ya cancanci wani wa'idi a gobe kiyama, idan an ce kuma wa'idi, duk abin da aka mai wa'idi, to tabbas yana cikin manya-manyan zunubai wanda bawa yake aikatawa. Kamar yadda muka yi bayani akan mas'alar da take hada wannan hadisin da baba, shine duk lokacin da alƙali zai yi hukunci sabanin Alƙur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to za a mayar mai da hukuncin shi, kuma za a tabbatar da abinda ya tarattabu alaihi al-ahkam ash-shar'a. Sai wata kalma wadda tana da muhimmanci sosai, Imam Sar'ani ya kawo ta kalkashin wannan hadisin, yake cewa yufidu anna kullu amalin laysa alayhi amru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mardudun. Yace idan muka leƙa wannan hadisin zan mu iya fa'idantuwa akan dukkan wani al'amari ko duk wani aiki da bawa zai yi babu umarnin Allah, babu al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi, to tabbas an mayarwa mutum kayan shi. Yace wallahi alaihi amruhu kullu ma dalla alaihi alkitabu wassunna. Yace abinda yake al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan shi na daga al'amari a cikin wannan addinin, shine abinda Alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar. Yace walaysa muhdisan mubdi'an fi ddini, wai ba abinda aka kaga ba, aka kirkira a cikin wannan addinin ba. Yace kuma duk abinda aka kirkira fahuwa mardudun ala fa'ilihi, an mayar wa wanda ya aikata wannan aikin, an mayar mai kayan shi. Yace wa kullu amalin kana alaihi amruhu sallallahu alaihi wa sallama fa innahu maqbul. Yake cewa dukkan al'amarin da ya kasance a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to tabbas wannan al'amarin an karbe shi. Duk aikin da bawa zai yi in dai yayi mutabaka da karantarwa alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to bawa ya kirda da ladan shi a gun ubangiji. Yake cewa fa inna hadha alhadith nisfu al-ilm. Yake cewa idan muka leka wannan hadisin zamu gani shine rabin ilimin dukkan addini, saboda shine zai dora maka ma'aunin aikin ka. Wani aiki ne zaka yi ya kasance aiki ne wanda yake karbabbe, kuma wani aiki ne zaka yi ya kasance aiki ne wanda yake ba karbabbe ba. Yake cewa kai bari ma bal al-ilmu kullu. Yake cewa kai bari ma wannan hadisi idan muka tsaya muka leka shi zamu gani kai shine ma dukkan ilimin addinin mu, saboda dukkan tahiyyar da muke yi yaya ubangiji zai yaya zan wanye da ubangijin mu lahiya a gobe kiyama, shi kuma yaya za a yi ka tarar da ubangijinka baka yi aikin kirki baka wanye lahiya. Kinan wannan shi wannan hadisin dukkan shi yana nihin ko dukkan shi ilimin wannan addinin namu ne. Yake cewa iz manṭuquhu dalun ala radd kulli amalin lam yakun alayhi amruhu sallallahu alayhi wa sallam. Idan furucin wannan hadisin idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu dukkan wani aiki da bawa zai aikata in dai babu karantarwa ta alqur'ani ko ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to an riga an mayarwa bawa aikin shi. Yake cewa kuma mafhumin wannan hadisin yana fa'idantar da mu dukkan aikin da zamu aikata in dai da kai karantarwa ta alqur'ani ko ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to an riga an karban mana shi insha Allah. Allah da tar da mu. Sai hadisi na gaba alhadisu 67 ba'da al-300, hadisi na 367. Malik yake cewa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat dakhalat Hind bint Utba imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighayri ilmi فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وانا حديث امام البخاري يا وتر شيء في كتاب الاحكام باب القضاء على الغائب باب وند يكي من بياني اكن انا ايهن حكمتي اكن وند بيان zamu gani hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan Abu Sufyan, duk da malamai sun samu sabani akan shin hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ne ko kuma fatawa ce. Akwai bambanci tsakanin hukunci da akwai bambanci tsakanin fatawa. Hukunci shi shine ana jayayya, ana rikici, ko wani abu wanda ana so a tabbatar yiwuwar shi ko ba yiwuwar shi ba, sai a zo a tambaye ka karaba hukunci, ka karantar da su a ga hukuncin Allah a cikin wannan al'amarin, kuma kaza'in nan da aka zartar da hukuncin shi wajibi ne a tai akan shi. Ita kuma fatawa shine kaman misalin wane yayi rabkanwa a sallar shi zo ya tambaya to ina ne yawan fatawa, yaya zan yi in gyara sallata, wannan ita ce ake kira da fatawa. Ina abinda zai gyara maka al'amuranka na addinin ka, shi kuma wannan hukunci da da malamai sun samu sabani. To shi dai Imam al-Bukhari ya kawo babun, ya kawo hadisin kalkashin babun al-qada'u 'ala al-ghaib. Yashin ana iya hukunci akan wanda baya nan a zartar da hukunci akan shi ko kuma baya yi ba. Gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata juz'i na 9 shahi na 71 hadisi mai lamba ta 7780. Haka shi ba Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin Kitabul Aqdiya babu qadiyati Hind, babu wanda yake mana bayani akan mas'ala ta Hind da ta kawo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mijinta baya bata abin da zai ishe ta ta ci da ita da iyanta. To ga yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata hukunci juz'i na 5 shahi na 129 hadisi mai lamba ta 1714. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi uwan mummunai, take cewa dakhalat Hind bint Utba imra'atu Abi Sufyan. Hind diya Utba wanda yasan lokacin jahiliya yana da cikakken labarin abinda Hind ta yi, amma dai Allah da ikon shi kuma Allah da yake rahmatuhu wasi'at kull shay'in, rahmar ubangiji ta yalwace komai da komai, kuma kullun rahmar ubangiji rigayar hushin shi take. Duk abin da bawa zai aikata a baya to kada ya kalli a bayan matukar ya riga ya shigo cikin musulunci, kama abin da yake kare da Amr ibn al-As bayan irin adawa iya adawa da ya nuna wa addini ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a yazo ya mika hannun shi sai janye hannun shi manzo Allah yace me me yasa mika me haka ya kai amma yake cewa kamun alƙawari ba abin da ya riga ya gabata wa za'a yahi mun saboda an yi abin da akai a baya manzo Allah yace baka sani ba musulunci annal islam yahdumu ma qablahu aw tariwaya yujbu ma qablahu shin baka sani ba addinin musulunci yana rushe duk abin da aka riga aka wa aka aikata a can baya yana shahe duk abin da bawa ya aikata a can baya shine a can wani hadisi ce yake cewa lokacin da mutuwa ta zo me yake cewa wallahi tallahi rayuwar shi shi dai ya dora ta ne akan matakai guda uku yake cewa na harko ya sani lokacin da yake adawa yace ya waye gari babu wanda babu wata rai wanda yake kyamata kamar ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma yayi imani da dindin da Allah hada shi da manzo Allah wallahi ku dai ko shi ko shi yace sai ga sanan an waye gari Allah ya shirye mu mun kaba musulunci yace saboda kurjini wannan mataki na harko kenan na rayuwar shi yake ce ma dan shi da na mutu a cikin wannan halin da ho mu ne ho gaggai yan wutar jahannama aw kama kala da dai bamba da wani makoma an ba wutar jahannama ba haka ya wada yace mataki na biyu shi shine yace lokacin da mun musulunta ya kai banni da wani wanda nake so naji ina son in kusanto shi kai naji zamana naji kai baya ba wani wanda albarkacin so da kurjini naji bin taba daga ido ba na kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido ba yace da zaka tambaye ni yaya manzo Allah yake wallahi da gurban da ke siffanta maka ya huska shi take saboda irin kurjini da irin soyayya da muke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace muna da garantin inda Allah ya kashe mu a cikin wannan halin da aljanna ita ce makoman mu rijalu sadaqu ma ahadullah wa rasulullah sun san abin da suka yi kuma suna da lamani idan an aikata in shi mai sakan yin zaya sakanta yace bayan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ta mataki da uku yace shine aka waye gari babu manya manya a cikin sahabbai din babu ba mu ne manyan sadaukai mu ne muke huta yaki aka sanya mu jagoranci jama'a shi ko mas'alar jagorancin jama'a mas'ala ce wanda take mai hadari sosai ya ci bai ci ba ya sha bai sha ba ya bi hanya ya yi ga hanya ya yi tuntube akan hanya duka ba Allah sai ya jambaye ka ba a matsayin ka na jagora yace yanzu ba san halin mu ba in Allah ya karbi mu ba mu sani ba aljanna ce ko kuma mu tace yace dan haka wasiyar da nake maka ya kai dana idan kun kai ni kun binne ni ku tsaya akan kabari na ku roƙan muni rahama da tabbatuwa akan kabari na gwadgwadan iya lokacin da za a dauki raƙumi a yanka shi a hede shi a kakkasa naman shi a raba shi kalla awa nawa Malam Ibrahim yayi awa nawa eh bi awa to koma dai minti 30 dai ai ya dan mora dai a irin wannan tagaugawa da ake yi an kai mutum ana Allah Allah a juyo daga an ce wannan addu'ar da bata wuce minti 10 an juyo an kale ga an barka da abin da ka aikata Allah dai ya ruha mana asiri ya datar da mu ya sanya lokacin da za a yi za mu shiga inda yake matabbata mu shiga da kafa ta hannun dama ya sanya in ma an kama ta kama a mana tambaye ya kasance tambaye tambaya ce wanda za mu ba da amsar ta muna bayani akan Hind ta musulunta kuma Allah ya karbi musuluncinta kuma ga sanan insha Allah za mu kasance tare da su a cikin gida aljanna Allah kara yarda da su take cewa ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aba sufyan kuma wannan kira ne na ladabi duk irin yanda ka kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka kiraye shi da sunan shi ba haka sunan da aka yanka mai ba duk da suna ne mai kyau amma dai ka kiraye shi da ya rasulullah haka ubangiji shi ma yake kawaici yake kiran shi da annabin shi ko kuma manzon Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudassir da sauran sufofi wanda suke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya ma'aikin Allah inna aba sufyan rajulun shahihun ya ma'aikin Allah lalle fa Abu Sufyan fa mutun ne wanda yake marowaci ashuh shine ruwa mutumin da abun hannun shi hutashi hankali ne fa kullun a cikin lissafi yake sai take cewa ruwata shi hatta gadar me la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya, baya iya bani abinda zan ci in koshi da abinda diyan shi za su ci su koshi. Ai kuma duk wanda ya san Abu Sufyan ya san wane ne Abu Sufyan. Yakin Badar wa albarkacin kafilar shi tawaga shi combine abincin shi wa albarkacin shi aka huto yakin Badar wa. Ai kawo ko wanda zai huddo wannan kafila daga gari kaza ayi konguwa ta abinci a huto daga gari kaza a kai zuwa gari kaza, ka san wannan mutumin wannan mihali ne. Mafi yawa daga cikin kafilar nashi ne shi yake jagorantar kafila. Ko baya da haka shine babba, shine jagora na garin Makka. Diya halin shi amma dai ga tauri gida ba su iya cin mai dadi ko gida ba su iya samun su ci abinda zai ishe su. Wannan kuma wannan al'ada ce kuma kowa da irin yanayin da Ubangiji yake kunna ni a rayuwa. Yake cewa take cewa illa ma akhastu min malihi bighayri ilmi, sai abinda na dauka daga duke shi ba tare da sanin shi ba. Wannan kuma sai a ce sata ce. Abinda ba tare da sanin shi ba tunda yana da yalwa ina dauka ba tare da sanin shi ba mu sarrafa da ni da diyan shi mu ci, amma dai shi abin da zai bani da hannun shi baya isa ta. Manzo Allah nazo kai hukunci akan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afwan sai take cewa fahala alayya fi zalika min junah, shin wannan abin da nake dauka daga cikin duke shi in kara da abin da yake ba mu dan mu ci mu koshi, shin da kai wani laifi akan hakan? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah bin tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ki dauka daga cikin dukiyar shi gulgudan abinda zai ishe ki ki ciki koshi, abinda zai isa diyanki ki ciki koshi. Nan da ya kawo kalmar bil ma'ruf za a dauka misalin gida daya yana da matar shi da shi da diyan shi guda uku, kilan shinkawa ya ishe su su ci da rana ko bai ishe su ba, a ya ishe su, to kada batta da hurumin da za ta kara akan kilan shinkawa, shine bil ma'ruf gulgudan abin da aka saba al'adance gidan wane diya uku mata daya ya yanayin cin yanayin abincin su mi zai ishe su, to idan ta kara akan haka to ta dauki abin da ba hurumin ta ba ta kara ta yi sata. Abinda aka bata dama bil ma'ruf shine za ta tsaya za a leka a mai da abin akan al'ada, ita kuma al'ada malumun fiqh suke cewa muhakkama, duk abinda ba kawo wani dalili na shari'a ba al'ada ta riga ta shigo ta nemi wani shari'a wani hukunci na shari'a ba ta samu ba, to za a yi amfani za a yi aiki da wannan al'ada, shine za a leka a gani gulgudan yawan su menene za su iya ci ya ishe su, kinan gulgudan abinda za ta dauka ba ta da hurumin ta kara akan haka. Wannan shine hukuncin ko hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar akan Hindu game da mijinta shi Abu Sufyan, yarda Allah shi tabbata a gare su. Daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisi, na farko wajibi ne game da magidanci ko miji ya ciye su da matar shi haka diyanta ko diyan su, aka ce diyanta kuma wata masala ce ita wadawa in ya yarda kyautatawa ce, kinan wajibi ne ya ciye su da matar shi da diyan shi, wajibi ne ciye su wasu tana kan shi, idan kuma bai yi ba ana iya kawo shi gaban alkali ya tilasta shi sai ya ciye su, wajibi ne akan shi ciye su da su. Haka idan muka dauka zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle ita ciye su wa ana kaddara ta ne da gulgudan halin shi na gidan shi da hali ai li yufiqu sa'atin min sa'ati, wanda yake da yalwa to ya wajibi ne idan zai ciye su da yallan shi ya tabbatar da wannan yalwar da Ubangiji ya bi, wanda qawmun qudira alaihi rizquhu falyufiq mimma ataahu Allah, wanda Allah dan tauye mai a cikin arzikin shi, baya da abinda za a ce kullun yi an ci nama sai an yi miya da nama, baya da kullun sai an yi kaza sai an yi kaza sai ta ci kaza sai ta ci kaza, yayi daidai abinda Allah ya wanda imme, kuma ita kuma tai hakura ta taya shi da addu'a in Allah ya sanya Allah ya warware to kuma sai a ci gaba da al'amari. Wannan shine abinda shari'a ta zartar, wanda zai ciye su da ita to zai yi ciye su ne gulgudan halin shi, kadda ita ta da bori akan tilas
sai ya mata abin da gidan wani ake yin shi kuma wani ba halin sa ba. Kidan abin da gulgudan halin shi, gulgudan abin da zai ci su da ita. Haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu a matsayin alƙali ko babban malami mai fatawa yana iya sauraron matar da ba ta shi ba akan wani hukunci da ta kawo zuwa gare shi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ka yazo Hind ta shigo gidan shi, a cikin gidan shi ta bayyana mai irin matsalar da take cike zartan mata da hukunci akan mas'alarta. Haka kuma an bawa ja'iz ne game da wanda yake mai fatawa, haka wanda yake zartar da hukunci shi ma yayi haka. Haka kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaka ne mutum ya ambatawa wanda yake nema ya yi zartan ne da hukunci, ko kuma wanda yake nema ya bashi fatawa akan wani abu wanda yake dama shi a cikin rayuwa, babu kumi a cikin addini, saboda neman halli, saboda neman maslaha. Kan wannan mas'alar da kwai mas'ala wadda malamai suke bayani a kanta ita ce mas'alar da misalin wani haƙƙin shi a wurinka, haƙƙin shi a wurinka kuma ga duke shi nan ta biyo ta hannunka, shin kana iya amsar ka ɗauki haƙƙinka a cikin wannan duke ko kuma ba ka iya har ɗauka? Shi ne malamai suke tahiya a kan wani suka tahiya a kan haramun ne ka ɗauki haƙƙin da ba a baka ba matuƙar dukiya ba taka ba ce ba. Kamar misalin yaurinka yana kun yi wata haraka ne dukiyar kai kana da hurum ko yaron shago ne kai kuma ana tauye maka haƙƙinka, shin kana iya ɗaukan haƙƙinka daga cikin dukiyar ko kuma baka iya ɗauka? Misali ne haka. To daga cikin malamai suka tahiya a kan a'a wannan haramun ne mutlaqan, mutum ya ɗauki abin da ba wannan ba hurumin shi ba, ko da ya tauye maka haƙƙinka dukiya ba taka ba to haramun ne ka ɗauka. Wasu kuma suka ce akan a'a ya halatta mutlaqan mutum ya ɗauka, shi ne ko magana dai mafi wannan mafi rinjaye shi ne haramun ne ka ɗauka abin da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisin da Abu Dawud ya wutar da shi, manzo Allah yake cewa wala takhul man khadaka, kada ka khainci wanda ya khainci ka, dan ya hana ka haƙƙinka kai baka da hurumin da zaka ɗauki, da zaka ɗauki haƙƙinka a cikin duke shi, in ya ga dama ya baka wannan dan kanshi, in bai ga dama ya baka ba to haƙiƙa lahi yana kanshi kuma zai baka a gobe kiyama. Masala ce wadda malamai sun samu sabani a kanta, kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu lalle ana aiki da al'urf, shi ne abinda al'ada ta zartar ko abinda muka saba a cikin al'ummarmu muna aikatawa, shi ne gwalgwadon abinda za ta iya ɗauka mata ta cikin gida wadda mijinta ya hana ta ko ya hana ta abinda za ta ci ya ishe ta da ita da ɗiyanta. Idan duk abin da yake koma bayan haka haramun ne mata ta ɗauka wa mijinta, idan ta ɗauka to sunan shi sada. Allah kiyaye. Hadisi na gaba malai yake cewa al-hadisu samin wa sittun ba'da salasumi'a, hadisi na 368 an ummi salma radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama sami'a jalabata khasmin bi babi hujratihi fa kharaja ilayhim fa qala ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وأنا حديث إمام البخاري يهود الرشياتين كتاب المظالم باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه. Babi wanda yake mana bayani akan laihin wanda ya zo ya kawo ƙara yake jayayya akan abu wanda yake na ƙarya ba gaskiya gare shi ba, kuma ya san shi ba gaskiya gare shi ba, abinda ba naka ba, ba haƙƙinka ba, kurum dan ka san ka yi wannan zance ko ka san ka yi kusanci da alƙalin ko ka san idan ka zo kana da wata huska wanda za a baka haƙƙin wani a hana shi shi mai haƙƙin, ka zo ka kawo ƙara a ɗauki haƙƙin wani a baka, to tabbas wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai. Hadisin manzo Allah zai tabbatarwa da irin zunubin da bawa za ya samu. juz'i na uku shahi na 131 hadisi mai lamba ta 2456 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin Kitabul Aqdiya babu al-hukm bil-zahir wal-lahm bil-hujja kace babu wanda yake mana bayani akan ana hukumci ne da abin da ya bayyanu gaban alƙali abin da aka zo wanda ya kawo ƙara ya kawo hujja to zaka dauki wannan in shi koda azbabini ka san wannan al'amarin ba nashi bane saboda kai baka iya kasancewa a matsayin mai hujja baka iya kasancewa a matsayin mai shaida afwan kina abinda aka kawo ƙara abinda yake zahiri da shi zaka yi aiki koda ka san kuma abinda yake sabanin haka idan yazo ya kawo hujjoji suka tabbatar da lalle wannan abin haƙin wane ne bashi binka ne ka dauka ka bashi koda ka san wannan haƙin ba nashi bane ko aka ce wancan ya kawo hujja shi wanda ya kawo ƙara baya da hujja aka ce me ya rantsuwa yace a baya ya rantsuwa shi wannan ya rantsuwa to hakika za a dauki haƙin wannan abin kafi to shine yake bayyana mana lalle ana hukumci ne da abin da yake bayyane abinda zahiri ta tabbatar da shi muke hukumci ko da shi alƙali za ya hukumci idan an kawo mai hukumci kuma kuskure ana samun kuskure da hujja juz'i na 5 shahi na 128 hadisi mai lamba ta 1712 hadisi ne wanda aka samu shi daga Ummu Salma ita ce Hindu bintu Umayya wadda uwan mummune ce mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutu a shekara ta 61 a watan hada 62 ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shayin bayanin ta nan insha Allah take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama sami'a jalabata khasmi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yaji wani sauti na daga rikici tsakankanin wa'ansu daga cikin sahabban shi bi babi hujrati akan daidai kofar dakin shi akan tagar dakin shi akan kofar dakin shi yaji tacekuce wanda tacekuce ne na jayayya ana daga murya to me yayi sai ya huto fa kharaja ilayhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya huto zuwa gare su fa qala sai yake cewa ala ku saurara innama ana basharun mislukum lalle ni mutun ne kwatam kwatun ku wannan kuma alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana irin halitta wanda aka yi ka da ita ce aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita kurin bambancin mu da shi manzo ne kuma ana mai wahayi mu kuma muna nan ga magari ne yake cewa mutun ne kwatam kwatun ku wa innama yatini al-khasm lalle tabbas mai jayayya zai zo mini fala'alla ba'dukum an yakuna ablagu min ba'd lalle kasance mai jayayyan nan idan masu jayayyan nan idan sun zo ɗaya yahi dadin baki ko yahi fasaha yahi iya zance akan ɗaya kuma tabbas hakan take wa kanuwa so da yawa yake cewa ɗaya yazo yahi fasaha akan ɗaya yahi iya zance akan ɗaya fa ahsibu annahu sadiqun idan ya bani baki ya muni kalami sai in yi zaton ai shine ai mai gaskiya yace fa aqdi lahu sai in zartar da hukunci akan shine mai gaskiya yace to ku saurara ku shi fa man qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda nazartar da hukunci da nan mai hukunci da haƙƙin wani ba akan haƙƙin shi ba ko abinda ba haƙƙin shi dauka na bashi haƙƙin wani yake cewa fa inna ma hiya qadatu minan nar abinda na dauka na bashi to wannan wani bangare ne na daga wutar jahannama falyahmilha in yaga dama ya dauki wannan abinda na dauka na bashi ya tahi ya isar da shi zuwa ga wutar jahannama au ya zarha ko kuma ya bar shi ya beda wa mai haƙƙi haƙƙin shi wannan shine yake nuna mana idan an zo jayayya ko idan an kawo ƙara wurin alƙali takan yi ɗaye zami yayi bayani yayi kalamin da za a fahimce shi alhali ya san haƙƙin ba haƙƙin shi bane ba yace to yayi hattara duk wanda ya dauki haƙƙin wani haƙƙin da ba nashi ba to tabbas ya kasance wutar jahannama ce imma ya kasance ya isa da ita wutar jahannama ko kuma ya bar ma mai haƙƙi haƙƙin shi ya ci haƙƙin shi kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya a nan kenan insha Allah sati in Allah ya sanya mu da cikin masu rai abinda yake cikin abinda zan mu iya fa'idantuwa da hadisin sai mun bayyana shi insha Allah abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman su bukatun mu na alkhairi duniya da lahira Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce matabbatanmu abin da yake wa kanuwa a wannan kasar muna fatan Allah ya kawo ruwan sahihi ya laffafa ya tabbatar da aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan kasar dukkan wasu rikice-rikice na nesa ko na kusa ko na cikin gida muna fatan Allah ya ije mana su Allah ya sanya alkhairan da suke ciki ya tabbatar mana da su ya tabbatar mana da duk abin da zai amfani al'umma ta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ɗan uwa da abin da arziki da suke mara addu'a muna fatan Allah ya tabbatar wa kowa da bukatun shi ya biya mai kuma ya sanya alkhairi a cike sanya albarka a cike Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akan ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك